wani aka ce wanda yace Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm al-qiyama, wanda yayi mu annabi wannan irin salatin aka ce aljanna ta tabbata gare shi, sai kai kuma kai ma ka turbuta ka tura mu wani, wani bai iya karanta, wani bai iyawa, kai da yaran da zai iya karantawa misali, duk wanda yayi ka samu lada irin tashi wannan bai fi ba, in akwai ma amfanin data ba anan tafi amfani ba, kamar mutane sai su ta shirme tura shirman banza abinda bai da wata fa'ida, ko labari ne wani labarin ma kanzon ku.